Canada.
Ehe ayare samalubi ayare kasalubi kowa yana da abin fade ba wai sai laifi ba.
Jir sama kai aba jir ha
ehe wake ake yi wararo yaro baya daga yaro bikin wani bai sai da wani ba ƙarya na fada ba. Abari miki mikiya rashin kula abari wasu dinkiya gilu-gilu ya kan cire tushiya shi kwa rashin uba bai koba da shegiya.
Hey!
Kowa kadiya ce igiya tana tsada a garin tsohuwarsa ce bata fada rijiya ba da bai san tsada ba. Sashin da ka sai da mu nace ko akwai mu ko babu mu aye ƙarya kike auduga ba kyarai nazare ba.
Another Gbedu from NigerPickup.com.